Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci wanda yi daidai da karfe 3:30 na maraice agogon gundumar Columbia a wannan rana ta talata 10 ga watan Nuwambar shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da abokin aiki na Mahmud Lalo da sauran abokan aikin. Muka sake dawo muku a cikin shirin. Za ku ji cewar hukumar kasafin arzikin kasa na zargin babban kamfanin mai na kasa NNPC da zarar wasu kudade daga asusun gwamnati ba tare da bin ka'idoji ba. Kana muna dauke da rahoto akan muhimmancin kyautatawa iyalai. Muna tafe da ma wasu rahotanni. Duka cikin shirin muna tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta Tsakiya. Bayan waɗannan muna tafe da labaran wasanni a takaice. Amma duka mun kai ga waɗannan sai mun fara jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. A yau talata, kotun kolin Amurka ta saurari muhawara kan yunkurin da Air Republican ke yi na soke dokan nan da ta samar da tsarin kiwon lafiyan nan mai rahusa da ake kira Affordable Care Act a Ingilishi. Sauraron karan na zuwa ne makonni bayan da mai shari'a Amy Coney Barrett ta kama aiki a kotun, wanda hakan ya ba masu ra'ayin mazanjiyar rinjayen kujeru 6 yayin da masu sassaucin ra'ayi ke da kujeru 3. Wani babban abin takaddama kan wannan shari'a shine yadda dokar wacce aka samar a shekarar 2010 ta buƙaci mafi akasarin jama'a da su sayi inshorar lafiya ko kuma su fuskanci hukuncin tara a ƙarshen watan Yunin baɗi ko farkon watan Yuli. Ake sa ran kotun za ta yanke hukunci kan wannan shari'a. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta yi kira da a tsagaita wuta a arewacin ƙasar Ethiopia, inda rahotanni ke cewa dakarun tarayya da ke yaƙi da hukumomin yankin Tigray sun karbe ikon wani filin jirgin sama a yau talata, yayin da wasu dakarun yankin suka karbe ikon wani sansanin sojin gwamnatin yankin. Kusan mutum 2,500 ne suka tsere wa gidajensu suka shiga ƙasar Sudan, yayin da hukumomin yankin na Sudan suka yi hasashen adadin masu gudun hijirar zai karu a nan gaba. Ɗaruruwan mutane ne suka mutu a hararen sama a faɗan da ake yi, wanda wasu ke fargabar zai iya jirkicewa ya koma na yakin basasar da zai haifar da mummunar gaba tsakanin al'ummar Tigray da Prime Minister Abiy Ahmed, wanda ɗan ƙabilar Oromo ne.
Babban Attorney General ɗin Amurka William Barr ya ba masu shigar da ƙara na gwamnatin tarayya umarnin su binciki tarin zarge-zarge da ake yi kan tafka maguɗi a zaben shugaban ƙasar da aka yi a makon da ya gabata, matakin da ya sa ɗaya daga cikin jami'an ma'aikatar shari'ar ya ajiye aikinsa. A ranar Litinin, Barr ya aike da wasiƙun ga lauyoyin Amurka waɗanda wasu kafafen yaɗa labaran ƙasar da dama suka samu kofi, amma kuma ba sa ɗauke da wani takamaiman misali da ya nuna cewa an tafka maguɗi a zaben. Ya ƙara da cewa za a iya ƙaddamar da bincike idan akwai misalai ƙarara da suka nuna cewa an tafka maguɗin, waɗanda idan da gaske ne za su iya shafar sakamakon zaɓe na tarayya da aka yi a matakai na jihohi. Babban Attorney General ɗin ya ƙara da cewa duk da cewa yana da muhimmanci a saurari zarge-zargen da ke da tushe a lokacin da ya dace ta hanya mai daidaiciya, yana kuma da kyau jami'an ma'aikatar su yi taka tsantsan su ga cewa sun yi adalci tare da gujewa nuna goyon baya ga kowane ɓangare ko jam'iyya. Shi dai shugaba Trump bai amsa cewa an kada shi a zaben ba, ya kuma yi ikirarin cewa an tafka maguɗi wajen kada ƙuri'a a jihohi da dama, sai dai bai gabatar da wata hujja da ta nuna gaskiyar hakan ba. Manyan kafofin yaɗa labarai sun ayyana Biden a matsayin wanda suka yi hangen shi ya lashe zaben bisa alƙalima da jihohi suka fitar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Sau'i bayan da aka bayyana cewa ana samun nasara a yunkurin da ake na neman rigakafin cutar COVID-19, ƙasar Brazil ta dakatar da binciken da take yi na neman makarin cutar, duk da cewa ta kai wani mataki da ya nisa. A ranar Litinin, hukumar lafiyar ƙasar da ake kira Anvisa ta sanar da dakatar da binciken maganin da take kira CoronaVac, wanda wani kamfanin haɗa magunguna na China mai suna Sinovac ke yi, bayan da gwajin maganin da ake yi akan wani mutum ya haifar da wata babban matsala. Lamarin ya faru ne a ranar 29 ga watan Oktoba, amma sanarwar da hukumar lafiyar ƙasar ta Brazil ta fitar bata faɗaɗa bayananta ba. Gwajin rigakafin cutar ta coronavirus na gudana ne ƙarƙashin kulawar wata cibiyar bincike da ke Sao Paulo mai suna Butantan. Shugaban cibiyar Dimas Covas ya faɗa wani gidan talabijin da ke ƙasar cewa wani mutum da ya amince a gwada maganin a kansa ya mutu, amma kuma rasuwar tasa ba ta da nasaba da gwajin rigakafin cutar. Tsohon shugaban ƙasar Mali Amadou Toumani Touré ya rasu yana mai shekara 72. A cewar kamfanonin dillancin labarai na Reuters da AFP, Touré ya rasu ne a daren Litinin a ƙasar Turkiyya, sai dai ba a san menene ya yi sanadin mutuwar tasa ba. Touré tsohon janar ɗin soja ne wanda aka jinjina irin rawar da ya taka wajen samar da sauye-sauye domin ɗabbaka tsare-tsaren demokuraɗiyya a Mali da suka haɗa da shirya zaɓuka. Shekaru takwas da suka gabata, sojoji suka yi wa tsohon shugaban ƙasar ta Mali juyin mulki. Watanni uku da suka gabata, shi ma tsohon shugaban ƙasar Ibrahim Boubacar Keita da ya gaji Touré aka yi masa juyin mulki.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Hukumar kasafta arzikin ƙasa ta Najeriya ta zargi kamfanin NNPC da cire dala biliyan 20 daga asusun kamfanin iskar gas na ƙasar ba bisa ka'ida ba. Kwamitin Majalisar Wakilai a Najeriya kan asusun gwamnati ya buƙaci shugaban kamfanin man fetur na Najeriya NNPC Malam Mele Kyari da ya gurfana don ya bata bahasi akan waɗannan kuɗaɗe da aka cira daga asusun NLNG. Halima Abdurraub daga birnin tarayya Abuja ta haɗa muna wannan rahoton.
Shugaban kwamitin Majalisar Wakilan Najeriya kan asusun gwamnati Wole Oke ya bayyana cewa sun aikawa Alhaji Mele Kyari takardar sammaci ne da zumar ya amsa wasu tambayoyi akan binciken da babban Audita Janar na tarayyar kasar ya gabatar kan zargin cire kuɗaɗe ba bisa ka'ida ba. Ya ce bayanan kuɗaɗen da aka cire suna kunshe ne a cikin takardun da hukumar raya kuɗaɗe da hukumar kula da kasafin kuɗi ta gabatar wa kwamitin da muka tuntuɓi shugaban kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC Alhaji Mele Kyari ya yi bayani akan zargin cire kuɗaɗen ba bisa ka'ida ba da haka.
Akwai mummunan fahimtar da ake mana, amma kuma zahirin shine ya kamata mu fahimci me ma ake nufi da wannan LNG dividend din nan. Gwamnatin tarayya ce ta ba wa NNPC jari, muka sa kuɗi a cikin kamfanin da ake kiranci LNG. Wannan kamfanin tana business, tana sayar da gas, kuma kowane shekara kamar yadda aka saba ana cire riba daga wannan sana'an a ba wanda suke da jari a cikin wannan kamfanin, kuma ana bada riba kowane shekara. Amma zahiri shine babu mai da za a ja cire kuɗi daga cikin wannan account din ba tare da sarewa ba tare da dokoki ba. Wannan kuɗin ta gwamnatin tarayya ce, ba gwamnatin jihohi bane. Kuma gwamnatin tarayya tarihi tana da dama a daidai process da muke da su a cire wannan kuɗin a aikin da za a yi da su. Saboda haka babu wanda ma za a yi cire kuɗin gwamnati a ce wai an je an cire ba tare da wani tsari da an tabbatar cewa doka ta tanada ba. Saboda haka ba gaskiya bane.
Game da yajin aikin da kungiyar manyan ma'aikatan man fetur da iskar gas ta Najeriya Pengasan da Nupeng suka shiga Alhaji Mele Kyari ya bayyana cewa
rigita aka yi ba tare da an san gaskiya abin da yake faruwa ba. Ina bada tabbacin cewa a yau haka duk tankokin mai da aka sani masu dauko mai na cikin kasar nan zuwa gidajen mai dukkan suna aiki. Babu depot din da aka daina aiki yau. Wannan yaji aiki bata shafe su ba. Babu gidan mai da tana cikin wannan yaji. Saboda haka wannan yaji aikin da ake faɗa ai mutumin mummunan fahimta ne. Kuma hal maganan da ake nan yanzu ana tattauna da kungiyar Pengasan da Nupeng domin a warware wannan abu. Saboda haka bai shafi komai ba mutane da suka filga daga an ji Pengasan da Nupeng sai a dauka cewa za a rasa mai.
A gefe guda kuma Honorable Yunusa Abubakar mai wakiltar mazaɓar Yemaltidiba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya ya bayyana ra'ayinsa game da lamarin zargin da ake wa NNPC.
Wannan lamari irin wa'annan tuhume-tuhume shine na ɗaya daga cikin ayyukan majalisa. Shi yasa daga cikin kwamiti na wanda suke karkashin appropriation shine kuma su yin kasafin kuɗi, dokar kasafin kuɗi, aka samu wannan kwamiti na public account. To kan wannan lamari ɗaya daga cikin har ayyuka ne na majalisa, kuma majalisa tana daidai da tunda ta binciki abin da ake kira audit account na ƙasa baki ɗaya, wanda shi auditor general na ƙasa ya kawo mata, ta gano irin wannan ga query da tuhuma da aka tura, to lallai ne ta bincika, kuma tana kan hanyar bincike. Yanzu an karɓi takardu daga Revenue Mobilization and Fiscal Commission, an karɓo takardu daga wajen ainihin su waɗanda suka yi tuhuma. Za a duba a ji su kuma NNPC a tambaye su me yasa aka yi cikin kuɗi da aka ce shi natural gas ya ba su $21 billion ya kasance suka ba dala biliyan ɗaya kawai, sauran biliyan 20 ɗin nan ne ya faru da su.
Abin jira a gani shine yadda lamarin zai kasance bayan binciken. Halima Abdurraub, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ƙungiyoyin kare mata da matasa na ƙara dagewa wajen wayar da kan jama'a muhimmancin fahimtar juna don riri ta ƙarancin kuɗin shiga da suke samu a tattalin wannan arziki wanda akasarin talakawan ƙasar ba su murmure daga shi ba. Najeriya mai kimanin mutane miliyan 200 na da mafi rinjayen jama'a da ke rayuwa ƙasa da mizanin talauci na samun dala ɗaya a kowace rana, kimanin naira 360 kenan a canjin gwamnati. Abokin aikinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya nazarci wannan matsalan, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Nan ma taron cibiyar kulawa da iyali ne a unguwar Kubuwa, Abuja, wato Center for Family Initiative, don nuna bukatar fahimtar juna tsakanin magidanta da matansu, musamman ma kasashe masu tasowa da ke fuskantar raɗaɗin tattalin arziki.
From my standpoint, the violence against anybody, whether it's a man, it's a woman, or anybody at all.
Shugabar cibiyar Princess Osita Oleribe ke karfafa yaki da cin zarafin mata da yara, kazalika da yaki da fyaɗe da ke neman zama ruwan dare game duniya. Wani abu ma da kungiyoyin kan tabo ya hada da yadda yara ko masu rikon yara kan gana wa yaran azaba da sunan horo ko kuma don dalilan kin jinin yaran.
Children in the class didn't want to go near a child. And the teacher was like, "What? Why won't you go near him? Why won't you sit on your seat?" Said, "No, we can't sit here, the boys."
Oleribe ta bada misalin wani yaro dan primary a yankin Sule Jajjar Neja da yara ke zama nesa da shi, inda da aka bincika sai aka samu wani gimbo ne a hannunsa da ya rufe sakamakon yadda mahaifiyarsa ta kona shi da dutsen guga don wai yana yi wa yayansa reni. Tuntubar iyayen don yi musu nasiha ya sanya su cire ma yaron daga makarantar. Ga ra'ayin wasu iyaye a taron.
Sunana Gideon Peter. Wannan labarin da ɗazu wata mata ta bada wani hi abin nan wanda yaro mamanta kona mar hannu domin yana renawa yayan shi. Ya kamata iyaye su gane cewa in yaro yana girma akwai halaye kala-kala wanda yara suna da shi wanda ma ba mai kyau bane. Amma kuma yaran ta ne. Tarbiya ba lallai sai kaiwa yaro rauni ba.
Florence Shiru. Ka sani ce wannan lokacin da muke tillas kowa ya yi cotton coat according to some. Akwai recession. So, inda za a yi managing yanzu shine kowa na duba. In muna cin rice kamar 3 times da za a rage shi, maybe once or twice. Then za ka duba ka san wajen da za ka saya kaya da sauki mu yi managing. Kuma shi na aiki ni ma na aiki ai contribution na dukan mun to sai an ji ba
haka na akwai batun dorawa yara ayyukan kwadago da suka fi karfin su da kuma kalubalen shan miyagun kwayoyi. Nasura da Mailika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kawo fita ta alkhairi. Daga nan bara kuma mu leƙi a kudancin Najeriya, inda kwamitin sauraron bahasin zargin cin zarafi na jama'a da rundunar 'yan sanda ta SAS ta yi ya fara wani zama. Hassan Umaru Tambuwal na ɗauke da ƙarin bayani.
Kwamitin da gwamnatin jihar Ogun ta kafa don binciken musgunawar da ake zargin 'yan sanda aikatawa jama'a farar hula ya fara zama a birnin Abeokuta. Fadar gwamnatin jihar Ogun mai shari'a Solomon Olugbemi Memorabus ne shugaban kwamitin binciken na gano gaskiya. Mai shari'a Solomon Olugbemi ya ce yana ba da tabbacin cewa wannan kwamitin bincike kwamiti ne na gano gaskiya kawai, kuma ba zai yi bita da kulli ba ga wani jami'in 'yan sanda. Kwamiti ne na gano gaskiya kawai, idan kuma kwamitin ya gano gaskiya zai baiwa gwamnati shawara ga matakan da za ta ɗauka. Daga nan sai ciyaman ɗin kwamitin gano gaskiyar ya buƙaci lauyoyi da kada su yi amfani da dabaru wajen jawo tsaiko ga shari'a. Shiko kwamishinan shari'a na jihar Ogun Musa Bolahan Adeniran, wanda ya wakilci gwamnan jihar Ogun Dapo Abiodun a wajen kaddamar da kwamitin, ya ce gwamnan na jihar Ogun zai baiwa kwamitin taimakon da yake bukata don cimma nasara. Kwamishinan shari'ar na jihar Ogun ya ce mai girma gwamnan jihar Ogun ya ce zai taimakawa wa kwamitin. Kana ya buƙaci jama'a da su miƙa wa kwamitin duk wata shaida da hujjar da suke da ita don tabbatar da gaskiyar ikirarin su. Shugaban kungiyar lauyoyi na jihar Ogun, Barrister Joseph Ogunni, yace kungiyar su ta lauyoyi za ta tallafa wa waɗanda ba su da nauyin aljihu wajen binciken da ake yi don gano gaskiyar musgunawa da ake yi wa jami'an 'yan sanda. Gin musgunawa jama'a da ake yi wa 'yan sanda dai ya jawo zanga-zanga a sassan Najeriya, wanda ya sanadiyar mutuwar wasu jami'an 'yan sanda da farar hula ciki har da sojoji. Tuni dai kwamitin gano gaskiyar zargin da ake yi wa 'yan sanda na kuntatawa farar hula a jihar Ogun ya karbi korafe-korafe guda 40 a jihar ta Ogun. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Masu sauraro, shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba.
A yanzu haka dai, dubban mata da yara ƙanana ne suka shiga wani yanayi na tangaririya a sakamakon yadda 'yan ta'adda ke tarwatsa gidajensu a garuruwa daban-daban da ke yankin arewacin Najeriya. Wannan al'amari dai ya jefa mata da yaran cikin fargaba da kuma ƙalubalen neman abincin da za su ci. Malama Salamatu Muhammad wata uwa ce kuma 'yar jarida da ta taɓa samun ta cikin irin wannan yanayi na tashin hankali a yankin birnin Gwari ta jihar Kaduna.
Kai lallai ana shiga cikin matsala sosai ba kadan ba. A lokacin da aka shiga irin wannan yanayi zaka ga mata da yawa suna fuskantar kalubale da dama, musamman ta fannin gurin samun abincin da yaran su za su ci. Saboda in aka shiga irin wannan yanayi zaka ga ana samun karancin abinci, sannan kuma ana samun matsalan kula da lafiyar yara, saboda waɗansu yara sukan zamanto traumatized, suka shiga irin yanayi na firgici dangane da abubuwan da suka gani, ko ganin gawawwaki, ko ganin jin harbin bindiga, abinda ba su saba gani ba.
Yanzu kina zaune a jihar Niger, amma na san kin san abubuwan da suka faru yankin birnin Gwari a Kaduna. Ya kika kalli irin wannan abubuwan yanzu kuma a Niger ma irin wannan matsala tana faruwa? Kina ganin irin matan nan da yara masu irin wannan tashin hankali?
Kwarai da gaske, da dama kuwa. Domin in the times aka samu kamar misali a binnin gwarin haka, ban mantawa akwai lokacin muna garin lokacin da wasu 'yan bindiga suka zo suka kai hari a bankunan da ke kan hanyar binnin gwari to Lagos, suka kai hari ga bindigar. Ranar mun ga tashin hankali, wasu ba suka ce sun dauka tashin alkiyama ne yazo, saboda kawai cikin dare ne. Sai dai kawai zaka ga tashin alburushai a sama sun yi jajazir, mutane wasu ma sun kwashi kayayyakinsu sun sanya hannu a kasar rasa inda za su shiga.
Menene kike gani ko kuma shawara akan maida hankali irin waɗannan mata da yara da suka shiga irin wannan matsala? Wani irin abu ne kike ga ya kamata a yi musu, ko daga hukumomi ko kuma masu hali?
Ya kamata a ba su kulawa sosai, ya kamata a tallafa musu sosai ta fannoni da dama, kamar yadda na ce.
To akan wannan matsala dai, wasu ƙungiyoyin mata musulmai suka shirya wani taron addu'o'i na musamman a masarautar Kwantagora ta jihar Niger a ƙarshen makon nan, bisa la'akari da yadda yankin ke fuskantar irin waɗannan 'yan bindiga. Kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin taron matan, Aishatu Husaini, ta yi ƙarin bayani.
Musababin haɗin wannan taro shine kira zuwa ga al'umma mata musulmai baki ɗaya, mun kuma haɗa shi ne domin mu yi addu'o'i waɗannan makasudodin bala'o'in da ke tunƙaro mu, cewa muka ga mu mata ne kuma muke haihuwan shehonnai, fastoci da duk mai kirki da marasa kirki, cewa kasancewa saboda matsayin uwa muka haɗu duka mata musulmai baki ɗaya, kowa ya riƙe aqidarsa, amma za mu haɗu jami'a ɗaya baki ɗaya mata musulmai, mu yi addu'o'i, mu yi saukan alƙur'ani, mu yi addu'o'i domin samun nasara daga masifu.
Tsohon ɗan majalisar dokokin jihar Niger, Honorable Usman Musa, ya yi ƙarin haske akan yadda waɗannan 'yan bindiga suke sheƙe ayarsu a yankin.
Kasan kwatan koro, ina tabbatar maka aƙalla kididdiga nuna cewa sama da gari 18 wanda sun tashi da ana sallan juma'a a garuruwan yau in ka je ba ganin kowa. Sun tafi
ba
mutane a wurin kaf sama da gari 18 kididdiga nuna haka. Saboda haka duk sun watse. Idan ka bar bayan Kwatankwaro, ka zo Mangoro, ka zo Wamba, to goma ka iska da ku daga nan sai ka so garba. To sai kuma na kauye can Dogon Dawa, kingin kasan ba kowa can.
Yanzu su kashe mutane suke, ko ku menene?
Ba abin da ba sa yi. domin suna kashe mutane, in suka kashe su dauki wasu a garkuwa, sun ga daman su zo gida su kashe mutum guda su dauki kuma mutane su jice kuma sai an ba su kudi dole a ba su. A gaskiya abun ya ta'azzara, to har abun ya gangaro ya zo kasan gunduman Bobi. A halin da ake ciki yanzu gunduman Bobi kawai kusan sati biyu suka wuce, idan kare Oraga an kwaci mutum sama da mutum tara a unguwar makama, duk dai masautan Oraga ne haka. Yanzu haka Oraga ba kowa, unguwar makama ba kowa. To dajin nan kuma idan ka duba cikin dajin Bariki daga Berin zuwa Maundu, duk dajin Bariki ne, kusan ba sahiyan da ba za a dauki mutum a wurin ba, ko a ce an kashe, babu wannan sahiya dauki magona. So dauki mutum 15 suka wuce Indago, su kashe mutum 3 suka dauki mutum 18 rana ita yau, kuma suka bulla a shada din nan wani kauyen ungwanci nama alacci nama, suka dauko wasu mutane suka bullo shada suka dauki wani, anan ne suka kashe mutane kuma 3 mutane 4 ciki har da kaina a ciki. Saboda haka a gaskiyar magana babu dadi san abun. A zahiri muna son gwamnati ta shigo ciki sosai da sosai, gwamnati ta shigo ciki amma yadda ake abun a gaskiya ba result.
To hukumomi a matakai daban-daban dai na ikirarin daukar matakin shawo kan wannan al'amari, da ma kokarin taimakawa mata da yara da yan bindigan suka raba da mahallansu, inji babban daraktan hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga.
Abu na farko dai mai girma gwamnan jihar Niger, kowane lokaci wani iftila'i ya faru yana samun concern, most especially mata da kananan yara da tsofaffi. Don duk inda iftila'i ya faru, waɗannan mutane da lissafa ma su sukan ji shiga cikin wani yanayi mara daɗi. Kuma kawo yanzu muna bakin kokari a gwamnatance na ganin cewa gwamnati ta taimaka ganin yadda za a yi mutanen nan ba su shiga wani mawuyacin hali da ya wuce abinda za a iya musantawa ba.
To yanzu kawo yanzu kuna da wani adadi ko kuma wani kiyasi na yawan mata da yara da suka shiga tangaririya a sakamakon irin wannan matsala musamman a arewacin Niger din nan?
Abinda muke fama da shi figures din nan kullun karuwa suke yi, sannan wuraren da waɗannan yan ta'adda ke aikata wannan mummunan aiki ƙara yaduwa yake yana ƙara bazuwa. Yanzu abin ya bazu ainin fiye da yadda kake zato ta ɓangaren Mariga. Yanzu hit ne ya yi komawa wurin, ya shiga har nan wajen Kwantagura. Abin ya bazu yadda muna ta fama dai, abin ya wuce yadda kake zato ko kake lissafi. Don a kullum aka waye gari, inda za ka iya bi ka bincika ka kididdige, babu sahiya ta Allah da za a ce maka ba a ɗauki wasu mutane ko kuma waɗannan maharafan kai hari a cikin waɗannan ƙananan hukumomi da na lissafa maka ba. Ana kashe maƙudan kuɗi wajen samar da tsaro, amma Bahaushe ya ce idan dambu ya yawa baya jin mai.
Fata dai Allah ya kawo ƙarshen wannan tashin hankali da a yanzu yake neman mamaye yankin arewacin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To baya ga rahotonmu na musamman, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau. Kungiyar ƙwallon kafa ta Benfica do Lisbon ta ƙasar Portugal da 'yan sanda suka kaiwa samame da zargin harkokin cin hanci da rashawa da halatta kuɗaɗen haramun da yin safar 'yan wasa ko sayan 'yan wasa ba akan ka'ida ba, da ma shirya wasanni ba da niyyar a yi wasan gaskiya ba, kenan da cogen wasa. Wannan kucin 'yan sandar na ƙasar Portugal ya shafi club ɗin Benfica ta Lisbon da club ɗin Santa Clara, kuma ƙungiyoyin guda biyu dukkansu na bugawa ne a rukuni na farko na League Professional ta ƙwallon ƙafa ta ƙasar Portugal. Matashin nan ɗan ƙwallon ƙafa na club ɗin FC Barcelona na ƙasar Spain ko Spain, ɗan shekaru 18 da haihuwa, cewa da Ansu Fati zai ƙauracewa filayen wasannin ƙwallon ƙafa na aƙalla tsawon watanni 4 a nan gaba, sanadiyar shin ciwo da ya yi a wasan da club ɗin na FC Barcelona
Barcelona nashi yayi a ƙarshen makon da ya gabata a ranar Asabar da Betis Sevilla wasan da FC Barcelona ya lace da ci 5-2 a ranar Asabar 7 ga watan November da ya gabata. Ansu Fati ya ji ciwo ne ga gwiwarsa ta hauni a shekarar bana da Ansu Fati matashin da tauraruwarsa ke kallawa a filayen ƙwallon kafa na ƙasar Spain yanzu haka ya saka ci 5 a raga kuma ya bada ƙwallaye guda 2 da aka kai su a raga a wasanni 10 da ya shiga na La Liga na ƙwallon kafa na ƙasar Spain na wannan shekara ta bana. Ita ko hukumar ƙwallon hannu ta duniya ta tennis ta hiddo sabon jadawalin jerin ƴan wasanni mafifice da kwazo a wannan shekara ta 2020 a ƙwallon tennis a filaye daban-daban na duniya inda bangaren mata Ashley Barty ƴar ƙasar Australia ce ke kan gaba sai Simona Halep ƴar ƙasar Romania a matsayin ta biyu yayin da Naomi Osaka ƴar ƙasar Japan take matsayi ta uku sai Sofia Kenin ƴar ƙasar Amurka tana matsayi na hudu. A bangaren maza kuwa jadawalin na hukumar ƙwallon tennis ta hannu ta duniya na wannan shekara ta 2020 ya jera Novak Djokovic ɗan ƙasar Serbia ko Serbia a matsayin na ɗaya sai Rafael Nadal ɗan ƙasar Spain ko Spain a matsayin na biyu yayin da Dominic Thiem ɗan ƙasar Autrichia ko kuma Autrich a matsayin na uku sai Roger Federer ɗan ƙasar Swiss ko Switzerland a matsayin na hudu. Za mu karkare labarin wasannin mu na ranar yau ne da wasannin tseren Formula 1 inda hukumar da ke shirya wasan tseren motoci na Formula 1 ta soke tseren mota da ya kamata a ci yawa kana kasar Vietnam a wannan shekara musamman a birnin Hanoi a ranar 5 ga watan Afrilu da ya gabata ne kamata a gudanar da wasar amma aka dage har zuwa wani lokaci saboda cutar coronavirus ta gama duniya da ta hana a gudanar da wasanni a dukkan fadin duniya. To wasan dai ba zai wakana ba kwata-kwata a wannan shekara ta 2020 a wani zaman taro da hukumar ta tseren motoci na Formula 1 da za ta yi a gobe Laraba idan Allah ya kai mu za ta tabbatar da sabon jadawalin gudanar da wasannin kuma na Vietnam din ba zai shigo ba. Haka ma hukumar ta duniya mai shirya wasan tseren na motoci na Formula 1 ta ce wasan ba shi cikin kalandar wasannin tseren motoci na shekara mai zuwa ta 2021 idan Allah ya kai mu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Sauraro a daidai wannan lokaci muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a taƙaice.
A yau Talata kotun kolin Amurka ta saurari muhawara kan yunkurin da ƴan Republican ke yi na soke dokan nan da ta samar da tsarin kiwon lafiyar nan mai rahusa da ake kira Affordable Care Act a Ingilishi. Sauraron ƙaran na zuwa ne makonni bayan da mai shari'a Amy Coney Barrett ta kama aiki a kotun wanda hakan ya ba masu ra'ayin mazanjiyar rinjayen kujeru 6 yayin da masu sassaucin ra'ayi ke da kujeru 3. Wani babban abin takaddama kan wannan shari'a shine yadda dokar wacce aka samar a shekarar 2010 ta buƙaci mafi akasarin jama'a da su sayi inshorar lafiya ko kuma su fuskanci hukuncin tara a ƙarshen watan Yunin baɗi ko farkon watan Yuli. Ake sa ran kotun za ta yanke hukunci kan wannan shari'a. Kungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta yi kira da a tsagaita wuta a arewacin ƙasar Ethiopia inda rahotanni ke cewa dakarun tarayya da ke yaƙi da hukumomin yankin Tigray sun karɓe ikon wani filin jirgin sama a yau Talata yayin da wasu dakarun yankin suka karɓe ikon wani sansanin sojin gwamnatin yankin. Kusan mutum 2,500 ne suka tsere wa gidajensu suka shiga ƙasar Sudan yayin da hukumomin yankin na Sudan suka yi hasashen adadin masu gudun hijira zai ƙaru a nan gaba. Ruruwan mutane ne suka mutu a hararen sama a faɗan da ake yi wanda wasu ke fargabar zai iya jirkicewa ya koma na yakin basasar da zai haifar da mummunar gaba tsakanin al'ummar Tigray da Prime Minister Abiy Ahmed wanda ɗan ƙabilar Oromo ne. Babban Attorney General ɗan Amurka William Barr ya ba masu shigar da ƙara na gwamnatin tarayya umarnin su binciki tarin zarge-zarge da ake yi kan tafka maguɗi a zaben shugaban ƙasar da aka yi a makon da ya gabata. Matakin da ya sa ɗaya daga cikin jami'an ma'aikatar shari'ar ya ajiye aikinsa. A ranar Litinin ba ya aike da wasiƙun ga lauyoyin Amurka waɗanda wasu kafafen yaɗa labaran ƙasar da dama suka samu kwafi.
Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji sauran abokan aikinmu. dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin, Mahmud Lalo, da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, sai wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.